da Niger tudu da Niyad winnaran adazanzin kayatan iman nasnat ishedawan iman nasnat da shudun nazirf miyan nannu adashi. Iges filiguzuni zazzaban nazzaman tudu den win ishedawan iman nasnat fil zabzaban nazzaman win fladagin adashan nasnat. Annasus mi Fatumata Musa ta hatgaya datin nannes igin nadashetan fil zabzaban nazzaman imosarata sen.
Zamanin ga namu
madda salakta wargiya kula wudinan sanyi umma sibda difraga jijin zu artan wiyar a jazan zu lantan wiyar ila nazar fan wiyar urtunilin felinki da lantan tururantan san ina na tagina dashe felar zanzin kayatan wasu na ratunan zanzin ni gayyata dashe da tare ni zabzaban tantayi na duk karakci lila a kul maradu su mosun telit nken a watan telit kin da bai fawidin a gim jika artuwe jinkiran ishi ne gim duk wazar tumat da telit nikin ya dashe wai ni girautun fanit
ga wata kuma ya unwa namu
nigras tudu dan yugotnen ordan de gina da shetana fla izabzaban nazaman urgen kulnasnat annasusmi nafisa
saida naida na san
umma wasu sai na murge za da dashewe fillas na kufoda tagriyale ni adashewe cikra da gas na kutan sai mikna da klazir fintelita fillas na kuda yandu fo wala riyaliyen utigrewa na kai mikra da kla dashewa gorawa mishkila inta da urusi na gurme mai dawe karanin fillas agala kwinin kin tumuzart na dashewe wargiya kaliya na an hadisan
da zan yi kudi na ya hito
da tunan jur Adam, wan tribunal tangaya, tukran nazar fina da shetana, yi maslahani widab tanat na shari'an nakal.
Umma u ona etablina turkod di pozitir pina.
Arta wa, urnik teb dagan qanu, wanila, ee shaladan lahanin. Asi mosa sewedan, ee teo sette das, azar fwene gaz fosne ti shiru tu, adi el misal ta diya si horas, ayti din winta ginen, fos do fos, zirfan wina da shedi di qalasa tinan hane nakaliyan. Asi mosa sa hane kaliyan, di zirfan wendi, fraga wedan da ku, jindirmatin madi fulis tam madi ga edag na shriga ibuzdu shiro tasana konvokasyon. Yewe dan wecha nizar fan nidashiwi. El misal, tanto tahat gaya amaran taha adashi ntuntu tahat yama. Widik indi badu tagmad gaya is yama.
Il faut obligatoirement que la victime se déplace donc en yami.
Fla di da ghasin na juj itudu den win. Winita ginet adashetan filizazaban nazaman win. Adagiznat iman nasnat.